To jama'a, sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum, Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 3 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa ƴan kasashen Najeriya da Niger sun kammala dawowa daga aikin hajin bana. Za a ji yadda a Najeriya ƴan sanda ke ci gaba da karɓar na goro duk wanda umurnin Speto General da ƴan sandan.
More especially ma kaman jami'an police na SAS sai su ce in baka basu ba dole sai dai ka faka gefe.
Za kuma a ji hirar da muka yi da wani ganau game da harin nan da aka kai a Las Vegas. Kamar yadda muka ce da safe, yau za a fara jin wani sabon shiri game da haɗurran ababen hawa. Akwai mu kuma tafada sharhin jaridun jamhuriyar Niger da wasu kuma daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yan sandan jihar Nevada dake yammacin Amurka sun gano bindigogi 23 daga ɗakin mutumin da ya kai hari mafi muni da wani mutum guda shi kaɗai ya taɓa kaiwa da bindiga a tarihin Amurka. Haka kuma jami'ai sun gano wasu ƙarin bindigogi 19 a ɗaya daga cikin gidajen maharin, suna kuma ci gaba da binciken wani gidan. Jami'an sun bayyana maharin a matsayin Stephen Paddock, dan shekaru 64, dan asalin garin Mesquite dake jihar Nevada. Sun ce mutane 59 ne suka mutu, wasu kuma 527 sun raunata a dalilin harin da Paddock ya kai a daren Lahadi. Har yanzu dai babu wani ƙarin haske kan cewa dalilin da yasa suka sa wannan mutum dake akan hawan bene na 32 a otel din Mandalay Bay ya yanke shawarar bude wuta kan mutane 22,000 dake ƙasa suna more wata hidimar waƙe-waƙe da ake yi a daren ranar Lahadi. Jami'ai dai sun imanin dan bindigar ya kai harin ne shi kadai ba tare da taimakon wani mutum ko kungiya ba.
Sama da mutane 16 ne aka bada rahoton sun rasa rayukansu a wani hari da aka kai wa ofishin ƴan sanda da wato tagwayen bamabamai a Damascus, babban birnin kasar Syria. Ministan cikin gidan Syria Lieutenant General Muhammad Al-Sha'ar ya faɗa manema labarai cewa wasu da ya kira ƴan ta'adda ne suka kai wa ofishin ƴan sandan hari da bamabamai a unguwar Al-Midan da ke birnin na Damascus jiya Litini, kafin ɗaya daga cikinsu ya tayar da nakiya ya kashe kansa. Shi kuma ɗaya maharin ya kutsa ne cikin harabar ginin ƴan sandan, inda suka harbe shi har lahira, abinda kuma ya yi sanadiyar tashin bom ɗin da ke jikinsa. A cewar ƙungiyar Observatory da ke saka ido kan harkokin wato ƴancin bil'adama a Syria da mazauninta ke birnin wato da ke Burtaniya, mutane 11 ne kuma suka mutu cikin su har da ƴan sanda da kuma fararen hula. Ya zuwa yanzu dai babu wani mutum ko ƙungiya da ya fito ya ɗauki alhakin kai wannan harin.
To, ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iyalan tsoho ƴar takarar shugaban ƙasar Rwanda na neman ƙarin haske kan halin da take ciki mako guda da bayan da ƴan sanda suka kama ta a hukumance. Ita wannan mace mai suna Diane Rugara ana tuhumata da laifukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma jabu. Bayan haka an kama ta ranar 23 ga watan Satumba. To, amma iyalanta sun yi imanin laifinta kaɗai shi ne neman ƙalubalantar shugaba Paul Kagame na tsayawa takarar shugaban ƙasa. A cewar wani ɗan uwanta, Aristide Rugara, wanda yake zaune a Amurka, wannan tuhuma da ake mata ƙarya ne, kuma babu wani a Rwanda da ya yi imanin gaskiyar tuhumar da ake mata. Kowa ya san an ƙirƙire su ne kawai. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi jam'iyyar shugaban ƙasa Paul Kagame da cin zarafin ƴan adawa ta hanyar amfani da barazana wajen rufe bakinsu. Tun shekarar 1994 Kagame yake kan mulkin ƙasar Rwanda, kuma a watan Agustan wannan shekarar ne aka sake zaben shi a wa'adi na uku na kan mulki.
Daruruwan mutane ne suka fito kan titiran Barcelona domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewar su da fatatakar da ƴan sanda suka rinka yi wa masu neman ƴancin yankin. Masu zanga-zangar waɗanda yawancin su ɗalibai ne sun yi ta daga tutar Catalonia a jiya Litini, suna kuma daga kwalaye masu rubutu na nuna neman a bari a tsarin demokaradiyya a kofar headquarter ɗin sandan na Barcelona. Haka kuma an yi irin wannan zanga-zangar a wasu biranen ƙasar. Tashin hankali dai ya barke ne bayan da ƴan sanda suka yi yunkurin dakatar da zaben raba gardamar da aka shirya ranar Lahadi. Jami'an Catalonia sun ce kusan mutane 900 ne suka samu raunuka lokacin da ƴan sanda suka yi kokarin hana mutanen kada ƙurƙunsu, wanda kotu ta ce baya bisa ka'ida. Hotunan bidiyo sun nuna yadda ƴan sanda suka rinka jan mutane daga wuraren da ake gudanar da zaben, suna dukansu da kuma suna yin bal da su. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Spain ta faɗa jiya Litini cewa sama da ƴan sanda 430 da jami'an tsaron farin kaya sun samu raunuka a rangamar da aka yi. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'anta masu lura da lamarin sun shaida mata cewa ƴan sanda Spain sun yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima kan ƴan zanga-zanga. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Najeriya da Jamhuriyar Nijar a lokaci guda, inda ƴan ƙasashen biyu suka kammala dawowa daga aikin hajjin bana, wanda suka ce ya fi na bari kyau nesa ma ba kusa ba. Nasiru Almaili Kaya, gare ka.
An kammala jigilar alhazan Najeriya zuwa gida bayan kammala aikin hajjin bana, inda mutum shida ne suka rage a Saudiya yanzu da ke fama da jinya. Azantawa da manema labaru a Jidda don alamta kammala jigilar, shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce ya yafe wa duk waɗanda suka ɗauka shi ya kawo tsadar kuɗin kujerar Makka ba tsadar dala ba. Haka nan ya ce akwai shirin inganta masaukai da ma kafa cibiyar koyar da jami'an aikin haji sabbin dabarun gudanar da aikin kamar sauran mafi inganci daga wasu ƙasashen duniya.
Kuma muna sa ran Allah ya soya da nan da shekara mai zuwa abubuwan da kuma aikin haji ta kasar za su sa a gaba. Biyan kuɗin alhaji zai zama ta na'ura ne mai ƙwaƙwalwa. Mun gwada a bana mun ga cewa yana aiki, kuma shekara mai zuwa 100% za a yi amfani da shi.
Karamin jakadan Najeriya a Saudiya Alhaji Muhammadu Sani Yunusa ya gode wa Allah da kammala aikin hajjin na bana ba tare da samun masu shigar burtu da suna alhazai suna safarar miyagun ƙwayoyi ba, inda ya juya yin abin da ya faru bara. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tun dai hukumomin da sha'anin aikin haji ya rataya a kanunsu a jamhuriyar Nijar suka bayyana irin gamsuwarsu bayan da aka ɗauke dukkan lahirin alhazan jamhuriyar ta Nijar na wannan shekarar daga ƙasa mai tsarki. Mustafa Kadi shi ne wanda ya jagoranci sha'anin sarki alhazan jamhuriyar ta Nijar a ƙasar Saudi Arabia.
Yau a garin babbar rana ce, haji na shekarar bana, wato ga shi alhazai sun dawo lamilahiya. Sai kuma Saudiya mun samu tarbo kyautawa, ana yabo ƴan Nijar, ana kamna ƴan Nijar.
A cewar Alhaji Sani mai kasar, ya kamata kasar ta soma nazarin hanyoyin tallafawa dukkan waɗanda za su yi niyyar aikin hajiya.
Ya kamata gwamnati dan tallafin da ta ga kasashe na mu alhazansu ta yi kokarin da duk shekara a samu musu rangwamen wani abu.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ya ayyuhal ladhina amanu sallu.
To, a gaida malamai, to kafin mu ci gaba ga ala.
gasar da duniya a arziki kan da kunki ruwa kan da sakon kukuwa kan da jinyar kuluwa kula da ni ka sani Allah mai zamani ya amina ala bawan kini ya ala bawan kini Allah ku kota da ni Allah ka hayar da ni maki da zamani Allah ka asar da ni ali mun zamani ya gana zuwa aiki yanzu ga shi na waka abu sai za ka kuji yanzu ga shi na waki isa ni ba da kuji Goba sai ga wani nani na shuɗe wa zamani mutum ko kuma alam wa ta ya iske zamani yau da goba kai ya Allah sarki mai cin mummuni Allah ka asar da ni ka sani a taska ta adali ko na adali
To a gaida Ala to jama'a karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC to kamar yadda aka sani da Speto General ɗan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya umarci ɗan sanda su daina kafa wuraren duba ababen hawa suna karban na goro to amma kamar yadda za a ji wannan rahoton har yanzu wasu na kafa irin waɗannan wuraren kuma suna karban na goron Ibrahim Abdul Aziz gare ka
Alal misali a joint Taraba da Adamawa irin waɗannan jami'an tsaro musamman ƴan sanda da sojoji kan fasaya ne akan babbar hanya kuma ba tare ma da fargaba ba sukan ko bayyana abin da suke bukata daga hannun matafiya batun da ko direbobi ma ke kokawa
su ce dole sai ka ba su wani abu mo especially ma kaman jami'an police na SAS sai su ce in baka ba su ba dole sai dai ka faka gefe ka ba su takardar moto to ko da zaka bar takardar moto da license da sauran wayan su particular sin motan wannan za su ce dole sai dai ka ba su eh to wata rana sai su ce sai su tsara ranka su kai ka office ka ba da 10,000 wata rana yana kai 2,500 bayan da ba ka kasancewa ka ba su domin ka samu suwir reason ka tafi lafiya
ni akwai har sojan da ma taba samun bindiga aka yace zai harbe in ban bada 50 ba
ba ka safai da shugabannin kungiyar direbobi ka son yin magana kan wannan batu ba domin gudun abin da ka iya faruwa kamar yadda wannan da ke ma zama ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar direbobi a jihar Adamawa ke nokewa
bangaren jami'an tsaro lalle wannan kuma abu ne wanda yake nan da an riga ya an san shi ruwan dare ne kusan anan
a kullum jami'an tsaro kan nemi musanta zargin karban na goro ne da ake yi kamar yadda ji ta bakin kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba da bi misal
a aya da Taraba tun tuni mun riga mun janye cingaya kan hanya sannan kuma kullum commissioner na ƴan sanda yana tabbatar da cewa ya galgara duk wanda suke aiki su tabbatar da cewa sun bi doka yanda ki Inspector General ya riga ya umurce mu yi
to amma kuma direbobi yanzu haka sun koka misali idan ka je ranka sur a Mayo Lope da kuma ranka san Garbace de da dan Anacha da Matella da Iware zaka tada tamkar ƴan sanda ana zage kanta sun mai da wajen tatsa me kuke kawo wannan abin da ke faruwa
ai to shine dalilin da yasa mu rarraba lungobin mu ko da yauce a gidan radio mun sa a takardu cewa duk wanda aka same shi yana haka a kira mu
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Ibrahima to kamar yadda muka muku alƙawari a shirma na safi mun tattauna da wani ganau kan mummunan harin nan da aka kai a Las Vegas da daren Lahadi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 50 na fara da tambayar ganau din mai suna Malam Abdul Muhtar ko yaya yanayin tsaro yake a halin yanzu a Las Vegas din sai ya ce
a gaskiya tunda wannan abin ya faru gaba daya a daren jiya matakan tsaro an sa su a ko'ina ba wai iya cikin bakin Las Vegas tarba har kan highway 15-215 ko'ina an yi blocking ɗin shi ba shiga ba fita
kafin kai nisa ko zaka iya bayyana mana yanayin shi wannan wurin da aka yi wannan harbe-harben?
Kan Las Vegas Boulevard ne, South Las Vegas Boulevard a tsallaken Mandalay Bay, Mandalay Bay Hotel. Anan aka yi akwai concert na country music festival.
Yo, wato Malam Mukta, shi wannan wajen wani wuri ne mai faɗi da jama'a kan taru a yi shagali ko ko ya yake ne?
Eh, waje ne kamar a budadden guri ne, amma ana katange shi na mai yawanci inda akwai wani concert kamar su American Ninja dan babban concert da ana yi a wurin. Babba waje ne babba, amma dai ba yi gini bane kamar fence ne aka katange aka zagaye a wurin.
Wato kamar yadda kace budadden waje ne ba bai da rufi.
Eh, haka yake.
Yau wato shin bayan wannan al'amari ya zaka kwatanta kai koman jama'a?
Gaskiya mutane gaba daya sun razana, especially a daren jiya kowa ta kansa yake, mutane da yawa saboda ana tunanin kamar terrorist attack ne, kowa da yayi ta kansa, kowa ni ma ina ban dare da barin gurin ba gaskiya abin ya faru. To kowa yayi ta kansa, mutane wanda masu gidan yan uwa sun yi gidan yan uwa, wasu kuma za ka ga mutane tsibi-tsibi a bakin danja, kowa da ya nesan ta kansa da strip, ba abin da kake gani in ban da yan sanda da helicopter da duk jami'an tsaro ne ko da ambulance ko ke taya wace.
To Malam Mukhtar, azu ka fara bayyana mana yanayin tsaro, ka ci gaba, ya matakan tsaro yake?
Har yanzu akwai ragowar matakan tsaro saboda akwai bincike da ma'aikatan tsaro suke yi a wajen, especially a wajen jan Mandalay Bay, abinda ya kama da kan Tropicana ya je kan Russell Road a nan hotel ɗin, saboda shi mutumin yana hawa na wajen 30 ne a saman Mandalay Bay, inda sai to bindigarsa ta ƙasa yake ta harabin mutane. So wajen har yanzu akwai matakan tsaro saboda ana gudanar da bincike FBI, CIA da sauran jami'an tsaro.
To yaya ta ɓangaren cinikayya da ike, kamar yadda ɗazuma kai magana, wuri ne da ke cike da baƙi da kan zo hulewa?
Eh, mutane sun ɗan saki jikin su, sai duk inda ka tsaya za ka ga mutane suna hiran magana abin da ya faru. Kuma ka san da yake Litinin, yawanci in sun zo Las Vegas ran Juma'a, ran Lahadi ko ran Litinin da safe suke kokkomawa gida. Amma mutane gaskiya sun ragu, ba normal yadda aka saba ba, mutane da yawa kowa ya
ba kamar yadda kuka saba gani ba.
Eh, gaskiya.
To wani ganau kenan ke bayani kan mummunan harin nan da ya faru a Las Vegas. Yanzu kan ga Baba Yakuma Kiri da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na a dawo lafiya. Baba Yakuma Kiri ne daga nan Washington DC, nake sallaba da ku a cikin wannan shiri da zai duba yadda haɗuran ababen hawa akan hanyoyinmu suke faruwa. Da yake wannan shine shirin farko, za mu faro muku ne da alƙaluma akan wannan batu. Imanin mutane miliyan guda da 300,000 ne suke mutuwa a duk shekara a duniya sakamakon haɗari akan hanya, da wasu mutane miliyan 20 zuwa 50 suke samun raunuka masu tsanani. Shirin kai komo lamun lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin hukumar kiwon lafiya ta WHO da ake kira Global Status Report on Road Safety shine ke da rinjaye wurin faɗaɗa tattara bayanai akan kai komo lamun lafiya a ƙasashe 178, inda yake amfani da alƙaluma mafi inganci wurin bincike. Sakamakon bincike da shirin ya gudanar suna tabbatar da raunuka da ake samu sakamakon haɗuran ababen hawa wanda suka shafi mota, babur da keke da sauransu, suna ci gaba da zama manyan ƙalubale a harkar kiwon lafiya a duniya, musamman ƙasashe masu tasowa da kuma masu matsakaitan tattalin arziki. Binciken ya nuna masu tafiyar ƙasa da masu amfani da keke da babur da ƙananan yara da tsofaffi su ne ke da kashi 50 cikin 100 na adadin waɗanda haɗuran ababen hawa yake kashewa a duk shekara. Rahoton ya yi tsokaci akan muhimmancin mai da hankali akan irin waɗannan masu amfani da hanya wurin shirye-shiryen kai komo lamun lafiya. Kazalika sakamakon ya bada shawara na bullo da dokokin kai komo lamun lafiya a ƙasashe da dama da kuma ƙarfafa amfani da irin waɗannan dokokin. Sakamakon binciken shirin Global Status Report on Road Safety ya bayyana ƙarara akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wurin kiyaye hanyoyin duniya da rayuwar matafiya. To bari mu duba ko ya wannan al'amari yake aukuwa da kuma dalilan da yasa suke aukuwa a kasashe masu tasowa. Da farko bari mu fara yada zango a Jamhuriyar Kamaru inda wakilin mu Muhammad Awal Garba yayi mana nazari akan wannan batun.
A kasar Jamhuriyar Kamaru hatsarin motoci akan hanyoyin kasar yana neman sanya al'umman kasar a cikin halin ni'asu musamman ma a irin wannan lokaci da ake ciki anda daliban kasar suke komawa hutun su ga kiyasi dai a kowane mako mutane 50 ne suke rasa rayuwansu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyoyin kasar ga dukan alamu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar da kuma anda direbobin suke yin tukin ganganci ko diban barasa kafin su shiga motocin su Malam Sha'ibu yana daga cikin shugaban kungiyoyin direbobi na busbus na kasar ta Jamhuriyar Kamaru na tambaye shi ko ya yake ganin yanda irin wani hatsurka yake faruwa a fadin kasar
wato yawan hatsari gaskiya kan ana yin shi kuma hanyoyi ba babu hanyoyi ba ana ƙoƙarin hanyoyi amma duk da haka muna buƙatan faɗi da hanyoyi wato akwai hanyoyin da yake ya riga ya ukuku inda yake mu kuma dubu a gaskiya yawancin su masa dan lefi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a san masu dan shadan kwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma na ƙara timakawarin hatsari
wakilin ministan sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru Emmanuel Jedone shi ma ya nuna irin yanda suke kokari mutaka gaya wajen ganin hana irin yanda hatsaruka yake faruwa a fadin kasar
Ya ce
muna kokari mutaka gaya wajen ganin cewa mun saka waɗansu na'urorin daukan foto domin hanawa direbobi yawan guje-guje a kan hanya amma abin ya kicin tira hatsarin sai karuwa yake yi abin sani dai anan a shekarar 2017 nan da muke ciki an samu rasa rayukan mutane har sama da 11,200 kana yawan hatsaruka kuma da yake faruwa na motocin a hanyoyin kasar sun kai har 30,088 a yanzu haka a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To a gaida Muhammad Awal Garba a Jamhuriyar Niger ma wannan alƙalumar na da fargaban gaske ga wakilin mu Suleiman Muni Barma da bayani
alƙalman hukumomin sukuri sun yi nuni da cewa mutane 436 ne suka rasu yayin da mutane 15,392 suka ji munanan rauni kuma da dama daga cikin su sun rasa kafafu ko hannuwa a sanadiyar hatsarin mota ko na babur daga shekarar 2011 zuwa 2015 a jamhuriyar Niger inda aka kiyasta afkuwar hatsarin ababen hawa 31,290 a tsawon waɗannan shekaru yayin da bayanai a game da shekarar 2016 ke nunin matsalar na ƙara kamari a kowace shekara Alhaji Meduka Umaru Yawale na shugabancin kungiyar AKAR mai aikin fadakar da jama'a akan illar fatali da dokokin tuki.
Lalle bisa rasukan da anka yi shekarar ta huce yanzu kusan mutum 1000 ne kirsa saboda 990 an kalisa shekarar ta huce wanda sun karsa rayukansu wanda sun kamu bayan hatsarin mota. Anka diba kashi 90 cikin 100 da hatsarin da ake samu lahi na dan adam ne. Abun hawan in akwai cikas gare shi shi ma ana samun hatsari. Ita hanyar da kankanta Ya ku ci gareta ana samu hatsari.
To jama'a abinda lokaci zai bamu kenan a wannan shirin sai kuma shirin mu na gaba zamu ji yanda haɗurar ababen hawa yake shafan al'umman Najeriya da ma kasar Ghana sai a biyo mu a shirin mu na gaba. A madadin waɗanda suka taimaka wurin tsara wannan shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka birnin Washington DC nake sallama a huta lafiya.
To a gaida baba yanzu kun bar mu kada Jamhuriyar Niger inda Suleiman Muni Barma ke tafa da sharhin jaridan kasar.
Za mu shuma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito cewa hukumomin Niger da na Burkina Faso a ƙarshen wata tattaunawa sun rufe wata mahaƙar zinare da ke kan iyakar ƙasashen biyu sakamakon rikicin da ya ɓarke tsakanin al'umomin Torodi da na Komonjari dangane da batun mallakar wannan mahaƙa wacce bayanan kotun raba gardama akan maganar iyakoki suka ayyana cewa tana cikin wani yanki mallakar Burkina Faso. Jaridar da kanar Amfiri na cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya buƙaci ƙasar Niger ta damƙa masa wani ɗan Niger da ake kira Peti Bube bayan da wasu bayanai suka yi nunin ya karɓi kwangilar jirgin helicopter da wasu tarin makamai a zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnatin Goodluck Jonathan saboda haka nema shugaba Isuhu Muhammadu ya aika wani manzonsa zuwa Najeriya don tantana hanyoyin da za a warware wannan magana cikin maslaha. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa jita-jita ta kankama game da labarin wani mutum da ake cewa ya shiga hannun jami'an tsaron Najeriya dauke da tagwayen Hamma Amadu. Wannan labari ya matukar daukan hankalin masu amfani da shafukan sada zumunta. Le Nouveau Républicain ta ce tsohon magajin garin Yamai Asan Sedu ya bayyana a ofishin ƴan sandan farin kaya inda ya shafe awoyi zaune kafin a shiga yi masa tambayoyi akan wasu makudan kudaden da suka salwanta. Mu cike da jaridar La Source wacce yake cewa hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar sun rantsar da wasu jami'an kiwon lafiya kusan 1000 waɗanda aka tabbatar sun yi nasarar samun takardar izinin aiki bayan cike ka'idodin tankaɗe da raurayar da hukumar kiwon lafiyar yankin Afirka ta Yamma OIS ta shimfiɗa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbatse da karnar kuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Hakika wannan kantaliki da ya kai hari akan ƴan rawa a Amurka wanda ya kashe mutane da yawa, hakika wannan lamari idan ba a kira shi ta'addanci ba, to me za a gaya masa? Ganin cewa ya hallaka mutane da yawa, ya mallaki bindigogi da yawa, abin mamaki ma ta yaya aka yi otal ɗin har ya samu damar mallakar waɗannan bindigogi masu kundin yawa a ɗakinsa ya kashe mutane, sannan kuma abin mamaki ba a ce shi ɗan ta'adda ba ne? Mai ake nufi da ta'addanci?
Assalamu alaikum, da Hausa, sunana Muhammad Sani babban rana mai shagu local government Niger State. Don Allah BOA ina tsammin da sakona ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, Allah ya kara mishi lafiya, kuma muna kira ga don Allah shugaban kasa a taimaka mana hanyar mu da ta taso daga Santa Gora zuwa Makwa.
To yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumal ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Towa takaice, ƴan sandan jihar Nevada da ke yammacin Amurka sun samo bindigogi 23 daga ɗakin mutumin da ya kai hari mafi muni da wani mutum guda shi kaɗai ya taɓa kaiwa da bindiga a tarihin Amurka. Haka kuma jami'ai sun gano wasu ƙarin bindigogi har 19 a ɗaya daga cikin gidajen maharin, suna kuma ci gaba da binciken wani gidan. Jami'an sun bayyana maharin a matsayin Stephen Paddock, ɗan shekaru 64, ɗan asalin garin Muscat da ke jihar Nevada. Sun ce mutane 59 ne suka mutu, wasu kuma 527 sun raunata.
To nan muka kammala shirma na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni, wanda ya haɗa mana sautin Sulaiman Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin, wato Hajiya Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.